أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saki bamu damar ci gaba da dauran mu da cikin wannan littafin ahkamus siyam wal qiyam wal i'tikafi wa zakatul fitr na fadilati Sheikh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai kasance darasi na uku a cikin wannan daura insha Allah a yau muna ranan litinin 21 ga watan sha'aban shekara 1447 hijriya wanda shine 9 ga watan 2 watan february 2026 miladiya insahat muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu abin akan fada abin da yake shine daidai da aiki da shi a wannan masallaci na sabilul huda ga wankatar da magaram Allah mana muwafaka a darasin jiya mun tsaya qaulul musannif rahimahullahu ta'ala zan mu tashi yau kenan alaman yajibu sawm azumi yana zama wajibi akan wa kasan kowace ibada akwai sharadinta akwai shartul wujub akwai shurutul wujub akwai shurutus sihha to shi azumi na harko wane ne sai ka zama wane ne sannan azumi yake zama wajibi kanka mallan yake cewa asawmu inna ma yajibu alal mukallifina alal mukallif nam alal mukallifina ko kasairul ibadati wal mukallaf huwa man tawaffarat fihi shurutul atiya shi dai azumi yana zama wajibi ne akan duk wani mukallafi wanda aka dora mashi aiki kamar yanda kowace ibada tana zama wajibi ne akan kowane mukallafi kowane mukallafi tana zama wajibi akan shi kowace ibada kasairul ibadat kamar sauran ibadodi amman dinda kana mukallaf din to akwai kuma wasu sharuɗa akan kai mukallaf ne azumin ya hau kanka amman dan babu sharuɗan nan sai azumin ya zama ba wajibi ba kanka mun gane ko mallan yace ma awwalan al-islam shartu li sihhati sawm fala yasihu na'am min kafirin na harko sharadi na harko azumi ya zama wajibi kanka shine ka zamanto kai musulmi ne sharadi ne na farko ana azumi saboda shi wanda ba musulmi ba wanda yake kafiri dama azumi bai haukan shi ba ko da wasa an gane ko ko kuma ko yayi shi bai zama mi bai zama ya karbu saboda inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin sai mumini ake amsa aiki gare shi daman ka huri misali wanda ba mumini ba ya shekara yana azumi ya shekara yana aikin kirki anan duniya za a bashi kayan shi dan Allah ya niyya ya saka mai da alkhairi anan duniya an gane ko amma bai da wani rabo a ranar tashi kiyama shi sharadin shine musulunci ibada ta zama karbabba sai kana musulmi saniyan mallan yace ma sharadi nabi bulugh mutum ya zamanto balighi ne shi kasan in mutum bai balaga ba yaro ba amsa aikin shi an gane ko ba ma dora mai alƙalami ba ana dayi ne ana koya mai aiki da ya zama menene ya zama ya koya ya saba kuma ladan da za a bashi yana hannun wanda suka koya mai suka sanya shi an gane ko kaga dan ya samu ya zarce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa muru auladakum لصلاته وهم أبناء سبع عقو وضربوهم عليها وهم أبناء عشر عقو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا كويا مسني أنا كويا مسني ده سنك غوما كنا سنك شكر عقو مسنا جكدمي جكد بلغا تونان بغون سزاي امبسيبا دان كسو تاشا اكم بلغ سنا بلغا غو كم بسو صلا كما شيا اتكين بياني شيا منغني تاريخ صلا كافر تاريخ صوم على اجماع المعلمين كافر تاريخ مياكي تمشي عمالو wanda zaka iya yin su na rukun arkanul amaliya kafir kenan dan kan mutun ya tashi kai kuma ka aje kungurmin kahuri a gidanka sai annabi yace tun shekara 10 yaran ka in bai ibada bai sallah ka bashi kashi wani a ce wani shatiman korkorai babu shi a in bai sallah zane shi wanda ya hika sanin menene tarbiya wanda aka turo shi dan ya koya mana tarbiya sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna haka saboda haka ko gobe yaran ka in bai sallah zane shi bashi kashi dan dai kashin da zaka bashi kan kuma kai mai kashin sa'a amma zaka bashi kashi dai an gane ko kanka mishi kashin sa'a wannan ko bai zo ba a wannan kaman mallam bashi ya zage damtse yayi mai bugo irin na sa shi kaga yaro jimuwa zai Allah mana gafara amma wani a zo a ce ba a bugon yara ba a wane ne ba a waye dishi sharatu ne wanda ya yi sanin tarbiya shi yace ai mi a buga din wannan ke ga yace bale siyam wa siyam qabla al bulugh mandub yin azumi kamun mutun ya balaga mustahabi ne abinda ake so ne kai wa yata'akkadu nadab fil haqqi man yunahizul bulugh na'am wa yutiqahu sannan mustahabbancin yana zama mu'akkid ga wanda ya kurari ya riski lokacin balaga yake shirin shiga balaga kuma yake iya yin azumin to lokacin nan mustahabbancin yahi karhi gare shi waya umaru bihi kama yu'maru bis salati li sab'i ana yi ma yaro umurni ya fara azumi kamar yanda ake mai umurni ya fara sallah tun yana dan shekara 7 kaga yaron ka tun yana dan sattan zaka fara mishi umurni mun gane ka sa akwai bambanci yaro ya ce zai yi ba kai ka umurce shi ba yaron da bai kai shekara 7 ba in yace zai sai kamar shi yayi azumin mi azumin moda amma da ya kai shekara 7 to umurni ne zaka fara mai ya fara yin azumi mun gane ko na'am kamar yanda ake ma umurni a fara sallah da shekara 7 amma darba alaihi li asharin faqad qala bihi ba'du ahlul ilmi amma bugo in yaro ya kai shekara 10 bai azumi wasu malamai suka ce kawai bugon shi zaka yi shi ba dan kai kai shekara 10 bai azumi ko kuma ka samu danka ya kai shekara 10 yana kare azumi zane shi za a yi injo su malamai a ba shi kashi da yaron da ya kare azumi yudrabu alaihi darban ghayra mubarrah min babi al-adab za a ba shi kashi a buge shi ba bugo ba irin na sa'a ba bugo ba wanda zai shi mai ciwo ba bugo ba na huta hankali an gane ko zaka mai bugo irin na ladaftarwa ka san da ka doki dan bulala ka mai bulala 5 zuwa 10 ai ka ba shi kashi kanka mai irin bankashin zabaniyawa kasan su zabaniyawa masu mala'ikun cikin mutar jahannama aka ce ku ba wa na kashi in suka kama kishin shi sai an ce su tsaya su kawai kashi ne suke badawa saboda su wannan jin dadin su shine bada kashi sheke yake ba mu misali kamar kai ne in ka zo ka yanka kaza kana cin naman kaza ai baka tunu ware ne ka kama ka yanka ko in saka yanka shi to su ma in suna bada kashi kawai zani kane za su haka ne kawai an gane ko to wasu malamai sun ce wanda ya bar azumi ma a bashi kashi in ya kai shekara 10 yudrabu alaihi darban ghayran mubarrah ba tare da bugo ba na sa'a wanda zai ji mai wa hadha idha qila li ibn 10 sinin misal amma kan kawai kaka wannan ka fara ce mashi misali in ka ce mashi sum kai azumi wa tabayyana annahu lam yasum kawai sai ka gane cewa azumin moda ya kwana ya sha ruwa an gane ko falaw darabahu alaihi waliyuhu jaza qiyasan ala darbi ala tarik as-sala in ka ce azumi yace to sai ka ga bai ba ko ka ga yayi azumin moda sai malam ya ce in kai ka bashi kashi kai daidai kamar yanda aka ce ka ba wanda ya bar sallah kashi an gane ko lakin la yakun darban mu'athiran baligan kar ka mai bugo dai wanda zai ji mai har zuwa mataka a ce ka bashi kashi kuma ana nemo sabarwa ana jinya ana shawhawa ana mai ruwan zahi ba irin wannan bugon ba ake so an gane ko ba sai an samu ruwan zahi ba bayan kashin a bugo ne kawai shat kawai shikenan a in uba ya bada kashi akai wannan ai uwa ta ce ta sa ruwan zahi tana lallashi to ba san wannan bugo wannan bugo ne wanda ba a san shi ba a san shi a musulunci sharadi na biyu wanda za a amshi azumin ka shine aqal hankali al aqal hankali fala yajibu sawmu ala al majnun azmi bai zama wajibi ba a zuwa a wurin mahaukaci mahaukaci ba ya yi azumi ba ba wajibi bane gare shi koda yayi azumin shiga shi nan ba bai shiga ba li qawli al hadisi aisha saboda hadisi ummul mu'minin aisha radiyallahu anha yarda Allah ta tabbata gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake cewa rufi al qalami an salasin an doke al qalami na rubutun zunubi da lada kan mutum uku an gane ko na farko anin na'im hasta yastaqid ga mai barci har sai ya farka kasa ana akwai wata shegantaka ta wasu daga cikin dalibai ilimi sai su ce in ka tada su daga barci tashi kai sallah sai su ce ai annabi cewa annaimu hatta sai to doyilu bil ilm eh wannan shegantaka ce kace tashi kai sallah ya ce ai annabi ya ce annaimu hatta sai is ba hatta sai azba a wai mai barci har sai ya farka ba har sai an tada shi ba to akwai wata kaida da zaka rubi al mukallaf mukallafun ala khairi mukallaf al mukallaf mukallafun ala khairi mukallaf kai wanda aka dora ma aiki kake cikin yanayin doka aikin ka kai yanzu aikin ka ba na kai kadai bane na kubi ne misali ai mun san mahaukaci ba alƙalami kanshi an gane ko kawai shikenan sai mu ga wani mahaukaci ya shigo da gudu da wuka yace shi sai ya soke malam bashi a ba ni ba ka sani malam bashi ko yazo kuma shikenan sai mu kyale shi a kaga rike shi zame in muka bar shi muna kallon muka ce to ne soke shi mu ma da nahimu saboda shi yanzu ba mukallafa bane ba kenan saboda haka in mutun yana barci in ka kita da shi lahin shi akan ka mun gane ko mutun ne yake barci kawai ka tashi ka ce kowa ya sallar shi kabarinka daban kabarina daban a lahin shi akan ka saboda kai yanzu kai mukallaf ne shi kuma khairu mukallaf to kai mukallaf ne akan shi an gane ko kurakuran da jiyawa daga cikin uwaye maza da mata suke yi sai ya ce na gaje da tada su yau nake tada su nayi sun kiya a kai dai sabke dole ka tada kuma goban ma ka tada jibi ka tada wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin ka kusa ka tashi ran tashin kiyama ka samu lada 10 da 19 an gane ko addalu al-khair ka fa'ilihi ubane a gida yake da diya nawa 10 da uwarsu guda biyu nawa kenan 12 sai ka tashi mi sai ka tashi ka tada mutun 12 sai sallah ya kake ganin ladanka eh allum kama kai mukallaf ne akan shi mukallaf ne akan shi duk wata hanya da zaka yi dole ka tada shi in ya kita shi in dai kana da iko kan shi doki ruwa shi kashin hudai an gane ko eh mana doki so da shi da mai shin hudar tashi bare cikin sanhi yau kashi kashi gobe wallahi da ya shi tashi da haye ka tashi zai agare ko in dai ka san kana da iko kan shi kan ma ka bige shi shin da shi da matalar tashi duka doki so ba ka musu ai da barci ya kare na'am ko matar ka ce dole ka tada ta kowane hali ita ba matar ta ka dole ta tada ka ta kowane hali an gane ko eh a tashi ayi wannan u anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunan ku ku tseratar da kawunanku da iyallanku daga wata irin wuta wa quduhan nasu wal hijara makamashin ta duwal watsu ne da mi da mutane aka ahura wutar nan shi yasa duk wanda yake tashi kana mukallaf a gare shi fara ce mashi fara zakkara mashi cewa ne shin yanzu azalika khairun wannan barcin naka shi yahi alkhairi ko kuma shiga aljanna eh azalika khairun amil janna wadda qutufuha daniya am jannati allati wa'idat lil muttaqin am jannatul khuld qutufuha daniya am jannatin na'im am jannati allati a'adda Allahu li ibadihi salihin am jannati allati fiha hurun 'ain ka amsal lu'lin maknun jazaa'an bima kanu ya'malun in yake kwadaitarwar da aljanna ce yanzu wane in ka kitashi sallan nan yanzu in ka mutu kamun sahi miza ka je ka gaya ma Allah ka tsara shi ya kitashi ce wane yanzu in mala'ika mutuwa ya zo ma a wannan yanayin muna kana kallo mun tara ka kai sallah ka ki tashi menene zaka je ka faɗa ma Allah wala uzuri gare ka ka gani wallahi mutun tashi zai ka fara mai kwadaitarwa daga mi aljanna ko kuma ka hada mai dukkan guda biyu an gane ko na'am ina tana wani lokaci a aka zo tada mu asuba muna yara mala in suna suka kana da November ci sai su daga ce ba maki Allah maki Allah da kara in ka hasko mi ake ta sai ka zabar ka ce a ka gani Allah mana gafara to ka gani da an fara ma wallahi ta shiga ci da an fara maki Allah maki Allah ta shiga ci sai ka warta ci yawa ko kuma su ce ma tashi kayi hutsari Allah mana gafara ka gani to wannan ke ga yace bugon yayi nabi aka ce anna'im hatta yasai is go hatta na'am ani na'im hatta yasai is mai barci har sai ya halka daga barci wa ani saghir hatta yahtalima shi kuma karamin yaro an doke mai alƙalami har sai yayi mi mafarki sai ya balaga wannan shine hukuncin ibada sai ka balaga take shiga amma wai kankace mi ake ce mishi yaran ka bai balaga ba sai ka tada shi da ya kai bakwai din nan dole ka dinga mai umarni kana tada shi hukuncin sha a umarnin sallah dai yake da mai shekara menene hukuncin a tada shi dai yake da mai shekara balagegen an gane ko dole in ya kai bakwai ka tada shi tun daga asuba har isha kuna zuwa tare an gane ko in ya kai bakwai tun da murru nan ne ake koyo Allah mana gafara wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud ko haka zalika na'am wan nasa'i mala yace ma na hudu al-qudra ala siyam sharadi na uku afwan na hudu afwan rabi'an al-qudra ala siyam iko kana da ikon yin azumin ai adam wujudu ma yamna'ul shakhs minhu kaka samu abinda zai hana ka yin azumin kamar din muzmin kamar wani maladi chronic an gane ko maladi chronic da za a fasara su wanda dai gashi nan dai bai sake ka ba kuma tahiyya yake da kai kamar misali in kai azumin misali a ce masu ilsar ta gaskiya ba ilsar ta zamani ba an gane ko ka sa akwai masu ilsar ta gaskiya akwai kuma masu ta zamani wanda likitoci kwararrun likitoci wanda suke harakar ciki sun auna sun tabbatar cikin nan naka bai iya doka ko kuma wani abu makamancin haka to wannan shine rashin lahiya ta gaskiya misali ko wata rashin lahiya wadda dai baka iyawa kwata-kwata baka iya ka gani wannan ya sufka da kanka na'am wala yabra'u minhu wanda cuta ce wadda baka warkewa da ita ta dan faran maka baka warkewa da ita an gane ko yace ma au kibir sinni ko kuma latijantaka kaga latija cuta ce wadda ba a warkewa ko ka taɓa ganin latijan da ya warke waraka shi menene kabari kawai shikenan shine ya warke in yayi aikin kirki fa hadha la yajibu alaihi sawm me wannan yanayin azumi bai zama wajibi ba akan shi walakin tajibul fidya bar dai kawai zai bada fidya fansa zai hudda fansa azumin nan a kullun ko wa hiya it'amu miskinin an kulli yawmin shine ciyar da miskini kowace rana kullun ka ciyar da miskini guda akan azumi kowace azumi ka ciyar da miskini guda wa min al-mawani daga cikin abubuwan da zasu hana ka an gane ko al-haidu wan nifas maccen da take haira ko maccen da take jinin biki ka gani fala yajibu siyamu ala al-haid wala nufas ala al-haid wala nufasa bi halitta ba mace mai haira ko kuma ba wajibi bane mace mai haira ko mai biki da ya azumi bal yahrumu alaihi ma siyamu bar dai haramun ne gare su su yi azumi mace mai haira ko mace mai biki yin azumi gare ta haramun ne an gane ko duk mai haira ko mai biki in ta yi azumi ta yi abin da yake wannan haramun an haramta musu yin azumi an gane ko walau samata lam yasih minhuma ko da sun yi azumin to azumin nan bai inganta ba amshi azumin su ba an gane ko wajibu alaihim alqada bar dai wajibi ne gare su sarama azumin nan kenan kaga anan sai yace ma azumi yana wajaba akan wa duk wani mukallafi haka ne ko to amman kuma mukallafin sai in musulmi ne sai baligi ne sai mai hankali ne sharadi na hudu sai in wani abu bai bushurto ya hana shi azumin ba mun gane wannan ko kenan da yawa daga cikin mu dai nan duka azumi ya hauka mu pour les moments ba musabba mai gobe za ta yi a yau misali a haka yanda muke cikin nan insha Allah duka kusa azumi ya hauka mu ko na'am mallam yace ma ya ci gaba da cewa siyamu tatawu azmun nafila jaa al-hasu na'am za al-hisu ala siyami tatawu ala siyami mutlaqan fil ahadith na'am jaa al-hisu ala siyami mutlaqan fil ahadith kwadaitarwa yazo akan yin azumi ba wai na nafila ba ko na farilla kawai azumi gaba ɗaya yazo akan hadisi a cikin hadisai min hadisu abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu daga cikin wanda suka kwadaitar hadisin abi sa'id al-khudri yarda Allah ta tabbata gare shi na'am man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu min anin nari 70 kharifan wa alaikum salam la ilaha illallah
wai tambaya ne da Allah zai
na'am
kamar na ji kai bayanin mutsi mai
na'am
wannan
haramun da azumi na'am
kamar mutum biki mai jinin haila ko kuma
mai jinin biki mace in tana in ta aihu ai akwai jinin da yake zuba irin na haira na biki din nan to yayin jinin nan in jinin nan yana zuba haramun ne gare ta ya azumi har sai jinin ya tsaya ta tsarkaka ta yi wanka sannan sai ta ci gaba da ibadarta da sallah da azumi duka insha Allah wallahu ta'ala alam amin ya rabbal alamin jazakumullahu khair na'am cikin hadisin abi sa'id al-khudri yace man sama yawman fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi azumi rana guda saboda Allah fi sabilillah saboda Allah ba'adallahu wajhuhu 'anil nari 70 kharifan Allah subhanahu wata'ala yana nesanta huskar shi daga wuta kamar tsawon shekara 70 haka an gane ko zai samu nisa tsakanin shi da wuta yawman fi sabilillah an gane ko mallam yace maka wannan hadisi sahihi ne akhrajahu buhari wa muslim yace wa kaseerun min ahli al-ilm yahmiluna al-hadith ala anna al-murad bi qawlihi fi sabilillah jawa daga cikin malaman ilimi suna dora wannan hadisin akan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fi sabilillah ibtigha'a wajhi Allah jalla wa ala kawai ka tashi ta kankanas kai azumi dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko ka tashi ta kankanas kawai kai azumi dan neman yarda Allah to za a nesanta huskarka daga wuta kusan tahiyyar shekara 70 an gane ko wala yakhussuhu bil jihad a basu ce wai jihadi fi sabilillah ba walakin al imam al buhari awrada hadha al hadith fi abwab al jihad barda imam buhari ya kwararo wannan hadisin cikin babi na jihad fa yakunu al murad bihi jihad sai ya kasance abinda ake nihi da shi shine jihad kama annahu huwa al murad fi musarrif az-zakati kamar yanda ake nihi ga mai bada zakka fala yadkhulu fihi kullu subul khairi ko ba kowace hanyoyi na alkhairi yake shiga ba wa mabtaga bihi wajhullahi daga abinda aka nemi yarda Allah cikin shi wa ba'duhum ya'ummuna fi babaini wasu kuma suna hadawa a cikin babin siyami wal jihad azmi da jihadi wa ala kulli halin hadha yadullu ala azmi fadl siyami jiddadiyya yake yana nuna ma girma da falala na azmi kaga kai azmi rana daya saboda Allah kawai ta kankanas ka tashi saboda Allah ka tashi kai ni azumi ka sha shekara 70 tsakanin kai da wuta an gane ko tahiyyar shekara 70 na'am wa qad jaa al-hifdhu ala siyami ayyami taliya daga cikin kwanakin kaga mu ce shi na'am daga cikin kwanakin da aka kwadaitar da ayi azumi sune na farko يوم عرفة ان نعم انه يكفر سنتين رانا عرفة azumin da aka hawo arfa wanda suka hawo arfa suna can suna tsayuwa arfa wukufu bi arfa wanda ba su hawo ba su kuma sai su zo su yi mi su yi azumi an gane ko wa yawmu ashura da rana ashura an gane ko 10 ga watan muharram al-muharram ana sa ayi azumi saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace siyamu yawmu arfa inni ahtasibu ala allahi an yukaffira sanatul lati qablaha wa sanatul lati ba'daha in kai azumi arfa annabi yace yana kyautu zato wura allah za a karkare ma zanuban shekara baya da mai zawwa kai yanzu duk arfa in kana azumi ya kake gani lahiya launi kam kawai insha allah an gane ko wasiyamu ashura ahtasib ala allah ay yukaffira sanata allati qablaha annabi yace shi kuma azumin ashura dai ga watan muharram ina kyauta zuwan allah za a karkare ma zanuban shekarar da ta wuce wa yawm al-ithnain wal khamis haka zalika azumin litinin da al-khamis an gane ko wa afdaluhuma al-ithnaini wanda yafifiko a cikin su na litinin din ya yafifiko an gane ko saboda Aisha ta rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirdadan azumin litinin da alhamis yana yin su sannan kuma da aka tambaye shi akan azumi mai ake ce mishi Abu Qatada ne ko ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam akan azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi minene zaka al-yawm ulidtu fihi wa yawmun bu'istu wa yawma bu'istu yace wannan rana ce wanda a cikin ta aka aihe ni kuma a wannan rana aka aiko ni kaga na litinin din yahi na alhamis gari ana son duka dai a dinga yin su azumi na hudu da ake sa a yau ya dinga yi azumi guda uku kowane wata duk kowane wata kai azumi guda uku an haisu hausa annabi sallallahu alaihi wasallam biha abu huraira wa abu darda wa abu zar abadarri annabi yayi ma abu huraira wasiya da azumi kullu wala wata kai azumi uku yama abu darda wasiya yama kuma abadarri wasiya abu huraira yake cewa usani khalili bi salasin masoyina annabi ya mana wasiya in dinga abu uku daga ciki shine yace kai ya bar wata ya zo bai yi azumi guda uku ba an gane ko kai ya bar wata ya zo bai yi azumi guda uku ba waja'a fi bayanin salasati ayami annaha bida bayani yazo akan wannan kwana ukun cewa ana nihin wato ayyamul bid ne ake so saboda azumin saboda hadisin da wannan ya kawo wato abidar wanda ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abadar idza sumta min ash-shahri salasati ayami ko fasum 13 wa 14 wa 15 yace ya kai Abu Zar in zaka yi azumi a kowane wata azumi guda uku to kai 13 ga wata kai 14 ga wata kai 15 ga wata kaga ni kenan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ayyamul bid ne a galgashin wannan wato na Abu Zar an gane ko na'am faman kana sa'iman min kulli shahrin falyasum 13 wa 14 wa 15 shine in ka tashi yin azumi kowane wata to kai azumi ayyamul bid kwanika haske 13 ga wata 14 ga wata 15 ga wata na kowane watan musulunci a ba na febrile ba ba na shan biye ba kowane watan musulunci kalka so ka danga na febrile ko shan biye Allah mana gafara wa siyamul islani min jami'i shahr tadkhulu fihi salasa a ce kowane wata in zaka yi azumin litinin to kaman kai azumi guda uku ne ya shiga cikin wannan azumin guda uku wai an hisan kai su ayyamul bid to in ma baka yi su ayyamul bid ba dai kai dai kai su to in kace baka yi su ayyamul bid ba to shakli tunin ka dinga azumi kenan kowane wata kenan ya shiga ka samu azumi nawa lianna aqal yadkhul fil aksar kadan yana shiga cikin diya fa huwa hina izin yasumu arba'atan kenan ka gani in kace duk kowane litinin sai ka yi azumi daya ko da kowane wata kowane litinin kana azumi kenan duk wata zaka samu azumi nawa a kadan ka samu azumi hudu kenan ka kai an ce kai uku kowane wata almost kai nawa kai hudu ka hada da kari mun gane ko yace wasawmul ithnain wal khamis tadkhul fiha salasa azumin litinin da alhamis shi ma dai in kai ta kaman kai wannan ukun ne wa yadkhulu fiha aidan sittun min ash-shawwal in kai sista shawwal shi ma ya shiga kaman kai guda ukun nan ne amma zaka samu wasu bayan Allah na kirki wasu masu san azumin zai yi azumin litinin yayi alhamis yayi ayyamul bid haka ne ko kuma yazo yayi minene yayi sista shawwal in yazo wannan kenan kaga mutane suna kwadayin lada suna neman lada saboda falal azumi kan mu kuskura ko ina a ce mu an wuce mu a ko ina mu zabura a kasance da mu ake ciki kazalika hunaka ayyamun mandubatun sawmuha haka zalika akwai wasu kwanaki mandubun sawmuha ana son mutun ya dinga azantar su lakin waqa fiha khilafun an samu sabani a cikin su wasawabu istihbabu siyamiha amma abin da yake shine daidai ana son kai azumunta wannan kwanakin da ake so minha wa min zalika daga cikin wannan mala yace ma awwalan na farko as-sittu min ash-shawwal azumin sita shawwal an ai da azumin ramadan wata mai kamawa a cikin shi kai azumi nawa azumi shidda wa qad sha'a al-hithu ala siyamiha fi hadisi abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kwadaitarwa aka azumin ta yazo cikin hadisin abu ayyub al-ansari yarda Allah ta tabbata gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumin watan ramadan mun gane ko summa atba'uhu sittan min shawwal ka an kana kaman samu da sannan da yayi azumin shi watan ramadan sai ya biyo azumin nan da azumin shidda cikin watan shawwal to wannan mutumin kaman yayi shekara yana azumi an gane ko duk wanda ya azumin ramadan sannan ya biyo azumin ramadan da sittan shawwal to wannan mutumin zai tashi kaman ya shekara yana azumi wai ka san akwai bayan Allah da za a tada su ranar tashin kiyama da kawai ladan rayuwar su duka cikin azumi ne to yanzu misali in suna azumin litinin da alhamis mala'ikun da suka zo dokar raisan saman na ayyukan mu litinin da alhamis suke fasa su yanda ya sarrisa ala wata ruwaya to in suka zo litinin sai su ce mai isko su suna azumi kuma mun bar su suna azumi sun tayi alhamis wanda suka so alhamis mai isko su suna azumi kuma mun bar su suna azumi ka gani falalati kake ayyamul bid na kowane wata shi ayyamul bid alhasana bi asharati amsalha din lada daya ana limka ta goma kinan kai azumi ku uku kowane wata ya nuna an limka azumi uku so goma azumi nawa azumi 30 ka gane kenan kowane wata kai azumi cikakken azumi kowane wata kai cikakken azumi sai ka tashi da ladan mi shekara kuma ka zo kai ramadan kuma ka biyo shi da sittan shawwal ya kake gani akwai garabasa diyawa wanda muke sakaki da su Allah mana gafara yace to annabi ya ce duk wanda ya azumin ramadan ya biyo shi da sittan shawwal kamar yayi azumin shekara gaba daya ai kaman sama umruhu kullu kamar yayi rayuwar shi duka yana azumi in dai kullun kai ramadan kai sittan shawwal kai ramadan kai sittan shawwal kamar kai rayuwarka dukanta kana mi kana cikin azumi an gane ko wala yuqalu huna inna siyama dahr ghayr mashru to nan an ce kamar kai azumin shekara to kar ka zo ka ce ai ba a sharanta azumin shekara ba da zaka yi azumin shekara a'a siyamu sittan ghayr mashru fa yakun siyamu sittan ghayr mashru sai ka kadirga ka ce tunda ai in kai sittan shawwal kamar kai azumin shekara to ai ba a sharanta azumin shekara ba to dan me zaka hada da sittan shawwal kuma kai azumin shekara li'anna al-mushabbah yalhaq bil-mushabbah bi saboda shi kwatankwaci yana haduwa da wanda aka kwatanta shi an gane in ka kawo wannan dukkan sai yace walakinnal amaliyatul hisab wadiha yace in muka dauki calculatoris zan mu yi aikin lisahi abu ne wanda yake clear wahiya anna shahru ramadan bi asharati ashhur wata azumin ramadan wata dai ne ko dan aka limka alhasana bi asharati amsali hake nan sai ya zama wata nawa wata guda an aka limka shi so goma ya zama wata nawa tunda in kai aikin kirki guda aikin kirki nawa ake baka aikin kirki goma ake baka to kai wata guda na azumi sai a baka wata nawa sai a baka wata goma an gane ko li'anna alhasana bi asharu amsali saboda duk aikin kirki ɗaya in kai za a baka kamar kai aikin kirki guda goma an gane ko wasittu shawwal bi 60 yawman in kuma aka ce azumin sittan shawwal guda shidda aka limka su so goma sai za ta shi nawa kwana 60 wata nawa ne wata biyu ga wata goma ga wata biyu shekara guda fa ka anna siyamu dahar kaga kamar kai azumin shekara guda wat tashbihu la yaqdi mutabaqa min kulli wajhin in aka ce kwatamci in aka ce kwatankwaci bai nihin kai daidai da mutun kamar ta kowace huska mun gane ko yanzu misali kai za a ce wane yana kama da baban shi haka ne ko to ana nihin halin su daidai da baban shi kaga ba halin su daidai ba ana ne hakurin su daya ilimin su daya ka gani ba kama ba in an kwatamta ba ana nihin kowace huska iri daya bane amma da an ganka an ce kai wannan dai daga ganin shi dan wane ne misali ka gani ko man shabaha buhu fama zalam li'anna at-tashbih huna fil adad nan kwatankwacin da aka ce kamar kayo azumin wata akan kididdiga ne akan kirge ne ba akan wannan ba la fil man'i wal his ba a cikin hani bar kuma da wato kamantawa fa siyamu dahr mamnu kai shekara kana azumi an gane ko shekara guda kana azumi to wannan azumin mamnu an hara shi ba a son kai azumin shekara daya to mallan ya za a yi da hukuncin wanda yace an aka bashi kudin corona an tambaye da waraka ko zai azumi dubu a wani ne yace in ya samu kudin corona zai azumi dubu kuma sai ya samu kudin shine kuma yazo yake tambaya yaya ya azumi ko ya za'a to Allah ya sa bai ce mu ta tabi aini ba azumi dubu kusan shekara uku ne ko sai shekara uku yana azumi tashi haka eh yace mu ta tabi aini wannan ya kenan wa siyamu sita mutane suna ba Allah dalga wallahi ana ba Allah gatsi Allah mana kafara wa siyamu sittin ma ramadan ja'at nususun kaseera sahiha ala hisa alaiha yin azumin sita shawwal bayan ka gama ramadan kai azumi guda shidda bayan ramadan hadisai ingantattu daidai hadisai sun zo wanda suke kwadaitarwa akan haka kai azumin sita kai azumin ramadan ka biyo shi da azumi guda shidda an gane ko yace nadhiru hadha tashbihu alwahyi bi sarsar aljar yace kutum kutun da aka baka to irin shi kamar ka ce ai an ce ma wanda ya azumin sita shawwal yayi ramadan ya hada sita shawwal kai ya azumin shekara ko kuma an ce azumin shekara bai da kyau so yana son ya kwatanta maka in aka ce kama ba ana nihin ba komi iri daya kama daban iri daya daban shine malai ya baka misali kaman karan karaurawa a wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ashaddu hala da yake samun wahayi shine zai ji kaman karan minene sirsiratul jar kaman ana minene jan wani kata ko karan karaurawa haka an gane ko ko kace minene an saki wani music mai kara kwarai to kaga sai aka yi kwatankwacin shi da wahayi kwatankwacin ne ya bada to abinda zan mu gane kama fi sahihi muslim kama yanda yazo a cikin sahihi muslim wal jarsu mazmum karan karaurawa ai ba abu ne ba mai kyau abu ne wanda ba a so hatta da na cikin salulan mu Allah mana gafara duka cikin salulan mu mine ne music ne muke sutadawa diyawa daga cikin salulan mu wannan rebe da wane ne mine ne kirarin din nan duka music ne ka zo ka sa music a masallaci shine aka ce da salular ka tayi kara kaman ce ba kashe ta ba kai gaugawa ka wudu ka kashe saboda kana iya tara zunubai da yawa an ba kashe ba na harko ka sa music a dakin Allah a ka sa music a dakin Allah na biyu bakka da nutsuwa kai da aka kira din na uku kuma ka watsa nutsuwa ɗan masallaci na hudu ka yi perturban mala'iku to ya kake gani ka sa music shi yasa aka ce da salularka ta fara kamance huddo igauga aka kashi kar ka kwashi zunubai Allah mana gafara shi kuma wal wahyu kaga ai sai aka ce kamar karin kwararwa wal wahyu mahmud shi kuma wahayi da ake ma annabi abu ne wanda ake so lakin fi tadarikihi wa tatabuhi yushbihu silsilatul zar ka jars kaga sai yake ma kamar karar kararrawa irin yanda yake zo ma annabi wahiya ashaddu alhala alayhi sallallahu alaihi wasallam sai yake mai nan yana kwatanta ma yanda ake kwatankwaci misali kaga wahayi abu ne na so mala'iku ne sun zo jibril ne aka turo da mala'iku an gane ko aka turo convoy ta mala'iku suka ma annabi wahayi kuma annabi ne za a kama kuma daga Allah kaga abu ne mai kyau to kuma sai aka kwatanta shi da karan kararrawa abinda wanda ba a so shine ake son a kwatanta ma kamanceceniya ba ana nihin iri ba ba ana nihin yayi daidai da shi ba an gane ko qul mislu hadha fi riwayatin amr fi ru'yatir rabb jalla wa ala arwaya ganin Allah da aka kwatanta da wata shine kama jaa fi tashabbuh bihi fi hadisi jibril fi hadisu Jurayr bin Abdullah hadisi Jurayr bin Abdullah yazo qala kunna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wura an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamar sai an-nabi ya duba zuwa wata laylatan wata irin rana yani badar kenan rana badar lokacin da wata ya cika ka san badar an aka ce badar wata in ya cika menene kwana 15 ka san wata da hanko hilal yake yana menene jinjirin wata yana karuwa yana karuwa yana karuwa an gane ko in ya karu sai ya zama balon guda rana 15 ga wata kenan ya cika rabi daga nan kuma sai ya har ragewa sai ya rage hatta ada kal urjunil qadim sai ya dawo kaman menene menene urjunil qadim kaman wannan fai na dabino in ka yadda shi malam basha fai na dabino in ka yadda shi in ya tsuha ya yake koma wan dan shelele ya dan kabashi to shine kal urjunul qadim dan karan ne lankwasa haka na'am kidan kaga sai annabi ya kalle shi ranar badar faqala sai yace innakum satarawna rabbakum ku lalle za ku ga ubangijinku kama tarawna hadha al-qamar kamar yanda kuke ganin wannan wata la tudamuna fi ru'yati babu kuturere ne ba ku kare juna a cikin ganin ubangijin ku an gane ko kaga yanzu in wata ya kai badar ba wai in ya kai badar ba in ya kai kwana biyar ma in saka ganshi sai an yi tudare ne to in ya cika wata ya cika badar ka ce wa na dan goce in kalli watan nan kana zamna kake ganin shi clear clear enet an gane ko shine wannan la tudamuna wal mushabbah laysa kal mushabbah bi wannan an kwatanta ganin ubangiji da ganin wa da ganin wata to ana nihin kaga subhanahu wa ta'ala kaga ba dai bane ba wanda aka manta da wanda aka manta shi bisu zama daya kawai an kamanta ni babu yanda zaka gane wa inna matashabbuhu li ru'ya bi ru'ya a kawai gani zuwa gani ne yanda ka ganshi haka haka zaka iya ganin ubangijinka ba wai ba watan da ubangiji ta'ala ba haka bane ba saboda Allah shine al-khaliqu shi kuma menene shi kuma makhluq ne shi kuma Allah subhanahu wata'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa nadha'iru zalika da makamancin wa'annan kenan dan ka gane musallan misali ne kawai aka bada yace wal imam malik rahimahullahu ta'ala kaga imam malik Allah ya ji kanshi yara anna siyama sittan laysa bimashru' yana ganin cewa yin azumin sittan shawwal ai abu ne wanda ba a shar'anta shi ba li'annahu ala hiddi qawlihi saboda shi a fadar shi fi muwatta a cikin muwatta da ya hadi lam yara ahadan min ahli al-ilmi be gani ba dai daga cikin ma'abota ilimi wal fiqh da kuma ma'abota fiqh yasumuna hasuna azumin sittan shawwal walam yablughni dhalika an ahad min as-salaf labarin da yazo mani ba in shi imam malik daga dai daga cikin wato salafus salih in shi imam malik walakin idza sabata al-khabar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala qawl li ahadin ba'ahu sai malai ya kutamta ba in labari ya tabbata annabi ya ci to ba sauraron magana kowa bayan magana annabi hatta da imam malik a'immatul arba cewa suke idza saha al-hadisu fa huwa mazhabi akwai wanda yace fadrib bihil hijara an gane ko ka dauki wannan ka bugi a shi saman dutse aka bi qawlihi al-mukhaliful akhbara da maganan nan tashi wanda ta saba ma wato al-akhbar an gane ko imam malik wata rana yana zamne yana bada darasi yace kullun yu'khazu minhu wa yurad illa sahib hadha al-qabr ya nuna kabarin manzo Allah yace kowa ana dokan magana shi kowa ana yadda magana shi sai ma abocin wannan kabarin sallallahu alaihi wasallam shine zaka samu wasu suna kabewa su malikiya malikiya ga annabi yace kana kai kaza ana ga annabi yace kana shafi'iya misalin wannan shaka ahmad Allah mashi gafara gumi ko shi ma yayi ta kawo wannan sabani annabi ya ce hadisi ya inganta magana kowa ajiwa yake babu wata magana bayan magana annabi sallallahu alaihi wasallam labari bai zo mashi ba ba wahayi ba ake mashi an gane ko ba wahayi ake mashi ba bai kewaye komi da sani ba saboda shi ma an mashi tambaya ya ce la ajri bai sani ba amma rasulullah in ka mashi tambaya wahayi ake mashi shi yake fadi la yantiqu an hawa in huwa illa wahayin yuha shi yasa ta'assubanci da wane ne na mazhabi wallahi mu aje shi annabi ya ce khalas shi ne kawai har yanzu ka samu wasu daga cikin mu ana ta'assubancin mazhabi kana mu mutan annabi ya ce kaje yana ce ma ai imam malik ya ce kaza imam shafi ya ce kaza yace can yace in ce ma annabi ya ce ka ce mano wani wane ne kai sai kai can ibnu umar ko yace la tamna'u ima Allahi masajidallahi yace ina ga ya ma annabi ya ce kana wane ne to Allah mana gafara shi yasa mu ko da annabi ya ce kaza babu wata magana bayan magana annabi wa idza jaa naharullahi batala naharul muqal idan tekun Allah yazo to tekun muqal ya muqal ko ya bace shi wannan muqal ya kasance mutun ne mai shayar da mutane ruwa an gane ko yana shayar da ruwa to yanzu idan lokacin da yake shayar da ruwa in ruwan sama ya zo ha ko kuma aka samu wani sale mamakon ruwa kowa sai ya zo wurin shi neman ruwa an gane ko kenan ga ruwa dai mamako ya zo to kuma ina za ka neman ruwa mun gane ko wannan kiga shine shi malai yace ma fasiyamu sittan mashru'a azumun watan sittan shawwal an shar'anta su wa idza samaha ba'du itmami siyami ramadan idan mutun yayi azumin sittan shawwal bayan ya cika azumin ramadan adraka sunna ya fuskanci ya riski sunna walau farraqaha koda ya rarraba su yau kai jibi kai ga tariya kai citta kai citariya kai wala ba shaka san citta na'am wa iz la yalzamu at-tatabu nam iz la yalzamu at-tatabu ba lazim ta ma ba sai kai su ajere kai kai da cikin watan shawwal kai su sita shawwal wa kaunu ha fi awwal shawwal aula li qawlihi sallallahu alaihi wasallam thumma atbahu sita shawwal sita amman kai su harkon shawwal yayi zama yayi inganta yayi cika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ka bi su da sita shawwal kamar misali anan mallam abin da yake sai ga ma in kai azumin ramadan kawai ba a san shawwal ya kare ba kai azumi shidda ba amma abin da aka hiso gare ka shine ka bi su a jere amma in karar ba su ba lahi bane ba akwai ƴan uwa masu dubara ƴan uwa maza da mata an gane ko radda akai sallah gobe ko jibi suke fara azumin su mata su cika azumin su nami wanda suka sha na nami na al'ada kuma su ci gaba da sita shawwal sai ka samu wasu bayan Ramadan da kwana 15 suna azumi kuma ajere kaga bayan Allah da kirki kar su ba kansu wahala kai jikin ya saba da yau da gobe sun yi sittan su kuma sun yi ramuwar azumin su wanda suka sha wasu kuma maza ka same su radda yanzu haka muna da wanda muka sani jewa daga cikin su yau akai azumi yau akai sallah gobe ya fara sita shawwal tar ya ida sai kuma ya doki litinin da alhamis tar ya ida ya doki mi ayyamul bid haka ne kawai rayuwa azumi ce saboda falala azumi saboda haka ina mu kan wasiya gaba ɗayan mu ramadan din bana in Allah ya kai mu in Allah ya sa muka ida da mun ida ramadan ɗaya ga wata bi ga wata ɗaya ga sallah bi ga sallah haka to mu doki sita shawwal mu je da su mata da an ida a rama tar kuma mu je da sita shawwal Allah mana muwafaka mu doki wannan solution din mu gwada zan mu ji dadin wannan solution din na'am an gane ko sai ya ce maka wa idza kana alaihi qada'un min ramadan thumma qadima sittan ala qada fa hadha la yatarattabu alaihi thawabun murtabita ala siyami sittan ba'da ramadan in mutun ana bin shi azumin ramadan an gane ko kamar ka sha rishin lahiya ko kin sha saboda haira ko wani abu makamancin wannan ko bulaguro sannan sai ka ce bari kai sita shawwal to wannan ladan da aka ce ma kamar kai azumin shekara bai haukan ka ba saboda ana bin ka bashi li'annahu la yakunu muttabi'an li ramadan bin nisba bi sita ko saboda bai ya kasance ba a ce kai ramadan kuma kai sita saboda ana bin ka bashi ramadan ba ka cika shi ba sai ka cika shi sannan sita kai cika izil mafhum min qawlihi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan abinda zamu fahimta da magana annabi cewa da yace man sama ramadan ya'ani kamilan wanda ya azumin ramadan cikakke wa ala hadha fal qada'u la budda an yakuna qabla nafal saboda haka malamai suka ce malam yake ce ma ya kamata ka fara rama sannan kai nafila an gane ko sai kaga ana bin wanda ake ban azumi da yawa daga ciki sai an zo sita shawwal sai an zo ana cikin 20 ga watan Shawwal ko 22 ga watan Shawwal kaje mace ta tambayo ka ana bi na azumin haira guda 6 kuma ga sita Shawwal malam wanne zan fara duk lokacin ma baiwa Allah kika bari malam yace ai cewa akai sai ka cika Ramadan cikakke sannan ka biyo shi da sita Shawwal yanzu misali ne wallahi masallu ala wallahi masallu ala malam Muhammad an gane ko ina bin shi bashin jika goma bai bani bashi ba sai kawai yazo ta kankaras kawai ya kawo mana wannan jika biyar sai a wannan sadaka ce na baka kaka ni mala ina bin shi bashi na jika goma yahuda jika biyar ce an shi sadaka na'am akwai rini Allah mana gafara kai da ake bi bashi biya bashin ka mana an gane ko wa yake ka shiga sadaka kai da baka biya bashi ba to shine ana bin ka bashin azumi kuma ka shiga nafila kaga abun malamai suka ce abun bai ba wayankan akwai malaman fiqhun da suka ganin cewa tunda shi wannan ibada ce mauquta muaqqata ko tana da lokaci ya kake shi kuma ramuwa yana da tsawo to amma dai a zahirin qauli kuma akan wanda malamai suke kan shi shine malaman hadisi shine gashi dai kawai karama azuminka sannan kai mi sannan ka zo da nafila qad yaqulu alqa'il mutun ya iya zuwa ya ce maka inna aishata kanat tuakhir qada'a ramadan ila sha'ban ai aisha an rawaito ta ce ita tana jinkirta ramuwar ramadan har sai watan nan yazo take samu ta rama shi wannan wata ramadan na bara aisha ta ce sai wannan wata take rama shi an gane ko hal mafhum hadha annaha lam takun tasumu sittan wa arfan wa ashura shin zan mu fahimta cewa tunda an ce bakka rama bakka yin azumin nafila bakka rama wanda ake bin ka ba zan mu fahimci cewa aisha bata sita shawwal bata ashura bata mi arfa yayi zai yu wala tasum nam wala yatasawwar anna aisha taftur haka da ko تفرط بهذه الايام التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها kaga ai bakka tunani baka sa a tunaninka ba cewa Aisha tana wasa da wannan kwanakin da annabi ya ce a dinga azumi da su ko kana tunanin Aisha za ta yi wasa da shi kaga bai yiwa bal bari sai ta yi su wa ba'da hadhihi akhbar ja'at min tarafiha bari wasu labarin annabi ya ce ayi azumin kaza annabi ya ce ta bangaren waye suka zo Aisha kuma ta san hadisin kuma ta yi wasa da shi ka san abu da bai yiwa ummuna ummul mu'minin bai yiwa ta yi haka wa qada'uha ramadan fi sha'ban kuma ramadan dinta na bara sai a wannan watan take rama su an gane ko sai malai ya ce ma wa qada'uha ramadan fi sha'ban kana bi hadratihi wa ilmihi sallallahu alaihi wasallam wannan ramuwar da take ya kasance lokacin annabi yana raye kuma ya san ta haka take an gane ko yana raye kuma ya san tana yin haka li annaha fi baitihi saboda lokacin tana gidan shi fala ya tasawwara anna hadha min ijtihadiha kaga ai bai yiwa annabi yana nan ta yi ijtihadi ta ce ga yanda za ta yi an gane ko a bal bi ilmihi sallallahu alaihi wasallam bar dai annabi ya sani kuma da izinin shi take haka mun gane fahimta kenan ya sani kuma saboda shi ne take haka kuma da izinin shi ne Naam is kaifa kana yasumu subyan fi ashura wa aisha radiyallahu anha la tasum ya za ai a ce ma ashura yara kanana ana sa su ka ce aisha ba ta yi kaga abin ne wanda bai yi ba a tana yin su wannan sai dai abin ya kasance kamar khususiya ce tata an gane ko fa inna ma an naqula inna aisha tafrutu naam fa imma an naqula inna aisha tafrutu fi siyam al manduba ko mu ce aisha tana tsakaki da azumin muka na nafila auna qula innaha tasumun nafil qabla qada'u ramadan ko kuma mu ce aisha tana azumin nafila kamun tarama azumin ramadan na'am hadha yustadallu bihi min qawli na'am wannan ana bada hujja da shi da fada innahu yajuzu tanaful qabla qada'u alfarida ana bada hujja da shi cewa kana iya nafila kan karama farilla an gane ko lakinna al-aksar ala annahu la yatanaffal qabla ada'ul farida malamai da yawa sun je cewa ba a azumin nafila kan karama farilla an gane ko ko kuma ka dauki misali kai ne sallah ka tashi yanzu sai ka tashi daga barciwar haka baka yi mi ba la asar baka yi magriba ba sai ka ce bari in yi nafila raka'a hudu sannan in yi la asar in yi magriba ya kamata eh kaga shi ka taka ci ka tashi wannan Allah mara gafara a ba biyan bashi zaka biya sannan kai mi sadaka ka fara biyan bashi sai ka bi sadaka shi yasa ai muka ce mata da yawa dai ga sallah bi ga sallah sun fara rama azumin su su je da shi a jere kan jikin ya fara kan ruwa ya fara burge jikin ka san jiki ruwa ke fara burge shi yanzu ala sabil misal ka dauka a kwalwarka ka gani ras sallah kaga yau mu akalin gushurbu ne ko ras sallah abincin mancewa kake da shi ruwa manci haka ke da shi in ba ka ka shayi ba kun dora shayi kun ka ruwa gaban ku in dai kana cikin sha'anin ka ne dai ka sallah in ka shiga sha'anin ka jikin tuni ya saba mancewa kake da abincin mancewa kake da ruwa jikin tuni ya saba sai in dai ka dallafa maka kanka to jikin da ya saba kan kuma ya turo ya ake cin abinci ya ake shan ruwa ya ake shan shayi sai kai gaugawa karama wanda ake bin ka kai gaugawa kai sitta shawwal an gane ko لكن قد جاء عن التقرب إلى الله بالفريدة أحب إليه عز وجل من تقرب بالنوافل يا زوتي وا كنيمو كسانتي جا الله دي تيكا فرلا يا هيسو يوارا الله غريكا da kai nafila yawan nafila kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin hodi a cikin hadisul qudsi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alayhi ba abin da bawa na zai kusanto ni da shi insha Allah subhanahu wa ta'ala bawa na ya samu kusanci gare ni kai kusanci ga Allah wallahi abin nema ne kai duk wanda ya zama kusa ga Allah ya sha wallahi masallu ala ko yanzu a ce kai dan gaban goshin president ne ya kake jinka to bare a ce kai kusa kake ga Allah to ka nemi kusanci ga Allah Allah ya ce dubawa na ya dinga cika abin da na farlanta mai a lokaci daidai ya yi soyuwa gare ni zai samu kusanci gare ni fadalla ala annahu ahabbu cewa ya yi soyuwa ga Allah wa amma ta'khiru Aisha li qada fa hadha kana li haqqihi sallallahu alaihi wasallam alaiha wannan me yasa Aisha take jinkirin ramuwa sai wannan wata saboda ta kula da haƙƙin annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan ta kula da haƙƙin dan gata shalilan Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah wa ala kulli halin huma qawlani di yanda dai yake mallan yace zance bi ne lakin qawlu adillatuhu ko likulli qawlin adillatuhu sai dai kowanne magana yana da hujojin shi wal insan an yu'ni bil farida shi dai mutun ana son ka kula da farilla liyabra'a min uhdatihi dan ya sauka daga kanka ya sauka daga alƙashinka yanzu munan misali an yi kiran sallah na wannan ai tana kanmu sai mun tashi mun yi ta sauka daga kanmu qabla an yafja al ajal shine kama ajali ya zo ma kaga maganar mu ta dazu ko in ka tada mutun asuba ya ki tashi dingace mai yanzu wai in malaika ya zo ma ya zakai yana bartin daddaba shi ce yanzu wai in malaikan mutuwa ya zo ma ya zakai yanzu in ka mutu bi zaka she kace ba Allah da ka ta bashi ya ki tashi wallahi sarewa zai tashi zai wallahi tashi zai saniyan mallan yace ma nabi tisa zulhijja kwana 10 na watan zulhijja cikin azumukan da ake son wato a yi su ya shiga na'am bai shiga ko na'am lokaci yayi azumin zulhijja yana da tsawo kenan dai muna cikin azumuka na tadawwi insha Allah sai mu ga na zulhijja insha Allah kwana 10 na zulhijja wanda Allah subhanahu wataala ya rantsuwa akan su wal fajr wa layalin 10 na'am fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazanmu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazanmu Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi imanan wa ihtisaban waghfir lana dhunubana fihi ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min utaqai shahri ramadan Allahumma ij'alna min utaqai shahri ramadan bi rahmatika ya wahidul qahhar Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ma'ahum ma'an nabiyyina wa siddiqina wa دعوة الصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابلين برحمتك يا واحد القهار ربنا اقضي هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا واقضي هوائج كل من له حقنا ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته